ya ce mutun ya kai matsayin kansila baya zina sai wanda Allah ya zaba. Kar kai magana cewa wannan local government just ordinary kansila. Ko san kansila ma yanzu sai rinka bubbudawa. In ana kirga su honorable shi ma har da shi ciki. Kansila wanda bai zina yanzu a Najeriya sai wanda Allah ya zaba. Akwai su na kwarai ba ta karewa amma sai wanda Allah ya zaba. To balle kai magana cewa wannan local government. Balle kai maganan gwamna wanda shi ya kai matsayin da karuwar daga Turai za a import din ta a kawuta. Sai wanda Allah ya zaba. To balle dan majalisa wanda an kai shi Abuja inda ba kawunsa ba gogwansa duk da tawa anguwansu ya basu ya je shi can ya zauna ga kudi suna shigowa yana committee kaza yana da allowance ga asalin sanarin sa ga idan za a yi murkusu su za a turo kudi na shigowa gabar da yamma kudi da arewa zai iya kama duk hotel din da ya ga dama ga danyu hotel a cikin gari ka ji daki a ce maka daki 50,000 kwana daya kwana daya mutum zai biya 50,000 zai ci abinci plate to shi irin wannan inna lillahi wa inna ilaihi wayan da suka ci gaba akwai kudi su ne masu fita wajaje ai ba rade wa nake magana da wannan uwa sun je wani hotel a Dubai abinci suka ci a hotel din abinci su biyu abinda suka biya kowa dala Amurka 1,000 zama ɗaya cin abinci dala Amurka 1,000 naira 130 su biyu zama ɗaya suka ci naira 260 da kudin wa da kudin yan Najeriya a nan ne zai yi zuna da Bature yadda yake so ko da Balarabe yadda yake so. To yadda duniya ta zama kenan tun da duniya ta zama haka za mu iso kan maganan zinace-zinacen za mu tattauna a kansu Allah ta'ala ya samu dace. To amma kabi mu wuce gaba komai yana da dalili annabinmu ya riga ya faɗa mana abin zai auku ba tukar zina ta watsu. To amma ta wace hanya ta tabbata a lokacin da cutar kanjamau ta bayyana a duniya wato kan duniya ya yi caji kwarai da gaske ga wata cuta ta bayyana wacce an gagara gane kanta mai karyatawa tun yana karyatawa har ma ya daina karyatawa da za ka ji ana cutar kanjamau ba gaskiya ba ne yanzu kan kowa ya san akwai ta ko ba haka ba ban zamani akwai wani da yake rayuwa a duniya yanzu bai taɓa jin sunan cutar kanjamau ba sunan da ya yi suna yanzu a duniya kamar sunan cutar kanjamau da mai sallah da mara sallah duk ya taɓa jin suna. To amma wata hanya aka je aka samo ta a lokacin da cutar kanjamau ta bayyana a duniya wato turawa sun fara tunanin ina za su makalata kanin asirin su ya tono in Allah ya da cikin daren nan yau sai kun ji inda aka yi kwan cutar kanjamau aka kyankyashe shi ta ina aka fara samu sai aka samu wasu manya-manyan likitoci masana ilimin kimiyya a kasar Amerika akwai wani wato masanin ilimin kimiyya wanda ake ce masa wato Michael Gottlieb wani arne ne wani arne daga jinsu na cikin gasar arne ne cikin akwai wani hamshakin likita da ake cewa Dr. Robert Gallo wayannan mutane guda biyu a 1980s sai suka bada fatawa a duniya cewa cutar kanjamau an fara samun ta ne daga jikin wani bature ɗan luwaɗi daga nan ne aka fara sanin cutar kanjamau. Lokacin da wayannan turawa guda biyu suka bada wannan magana ƙungiyoyin ɗan luwaɗi sun ɗauki zafi a cikin ƙasar Amerika. Me yasa ƙungiyoyin ɗan luwaɗi suka ɗauki zafi? Sun ɗauki zafi akan an danganta cutar kanjamau zuwa gare su. To akwai wani abu kuma da su wayannan ƙungiyoyin ƴan luwaɗi suke da shi a Amerika. Ƴan luwaɗi suna daga cikin masu taka rawa akan siyasar ƙasar Amerika. Wannan ya sa da suka fito suka nuna ba su yarda ba da aka jingina musu wannan to dole a dawo a canji ra'ayi. Wato shi Bature yana da wata al'ada yanzu idan kana karanta littattafai da suka rubuta tarihin Hitler wanda Hitler turawa na Amerika da Yahudawa ba taɓa samun wanda ya azabtar da su kamansa ba ya ƙone Yahudawa sama da 6 million a duniya. To a lokacin saboda duniya tana kyamar luwadi rubutar-rubutar da aka yi a lokacin akai Hitler sai ka ji an ce maka Hitler wato shi ma dan homosexuality ne wato dan luwadi ne da wannan za a bata shi a duniya to da tafiya ta yi tafiya luwadi sai ya zama ruwan dare a kasar America ƴan luwadi suke karfi to sai aka ga idan aka ce Hitler dan luwadi ne to yanzu za a kaunace shi saboda kungiyoyin ƴan luwadi da suka yi wa kasar tunda so suke a kaunace shi sabbin rubuce-rubuce da ake yi kuma yanzu in ka karanta kan tarihin Hitler sai a ce maka ai Hitler ba dan luwadi bane hasali ma kashe ƴan luwadi yake a lokacin da a rayuwarsa dan da wannan ne kasar America za ta tsane shi ina so in nuna muku yadda ƴan luwadi suke karfi a cikin kasar a sanadiyar wannan shi yasa da ƴan luwadi suka ce ba su yadda ba suka tada kafar ba ayar baya sai ya zama yanzu akwai bukatan a canja a ga ina ne ya kamata a maida cutar kanjamau to ina ka tattara cutar kanjamau aka maida ita sai aka tattaro ta sai aka yi Afirka da ita sai aka ce ai asalin cutar kanjamau an fara samo ta ne daga ina daga kasashen Afirka a nan ne inda aka fara samo cutar ne daga nan ne aka fara samo cutar kanjamau to amma a kasar Afirka ina sai aka samu wani group na ainihin wato likitoci wanda wani babban likita shine wanda ya jagorancin wannan tawaga ta ainihin likitoci wa'anda suka yi bincike akan abin da ya shafi wato cutar kanjamau a wannan lokacin sai suka ce sun gano cutar kanjamau ba a fahimci ashe ina ne asalinta ba ai asalinta ba ainihin daga wato ƴan luwadi ne aka samo ta ba an samo ta ne daga jikin wani bakar fata dan Afirka wanda aka aje wato jininsa a cikin kwalba tun 1959 an gwada an gano cewa daga jikinsa ne aka samu shi ko mutumin dan Kinshasa ne wato babban birnin wato tarayyar Congo wato anan Afirka suka ce sun gano cewa asalin ciwon kwayoyin cutar da daga jikin biri suke to daga jikin biri da yake kasar Afirka na ake da birai da yawa to sai kwayoyin cutar sai suka tashi daga jikin biri da suka tashi daga jikin biri shine sai suka koma jikin dan Adam dan Adam din kuma bakar fata bakar fatan kuma dan Afirka Afirka ma dan ina dan Congo daga nan aka samu ta sai ya zama yanzu wannan shine sabon labarin da ake bayarwa a duniya cewa cutar kanjamau an fara samu ta ne daga bakar fata bakar fatan kuma dan wato ainihin wato tarayyar Congo Allah ya isa ba ku ce amin ba ko kuke da cewa daga Afirka aka samu ta to amma da tafiya sai tafiya bincike na zamani sai ya karyata su ta kaka bincike na zamani ya karyata su shine kwayoyin cutar ba su iya zama a jikin wata halitta sai a jikin dan Adam to idan kwayoyin cutar ba su iya zama a jikin kowace irin halitta sai jikin dan Adam to ta kaka aka yi har wayannan kwayoyin cuta suka ainihin zauna a jikin gwaggon biri wannan shine tambayar da za a yi musu wato likitan da ya wannan bincike ya jagoranci tawaga ta likitoci wato shine wani likita wanda ake cewa David Ho wanda director ne a wata cibiya ta binciken kanjamau wacce take birnin New York wacce ake cewa Aaron Diamond su ne waɗanda suka bada wannan fatawar cewa daga kasar Afirka aka samu cutar kanjamau to amma cikin taimakon Allah sai ga bincike ya zo ya karyata su wannan ne yasa cutar kanjamau sauro baya iya yada ta yanzu idan aka sa allura aka soki mutum wanda ke da cutar kanjamau jininsa ya taba allurar idan aka soki jikinka wannan jinin da ke jikin allurar ya taba jinin jikinka za ka iya kamuwa da cutar kanjamau amma da sauro zai hau kan mai cutar kanjamau ya sha jininsa ya cika cikinsa tatil sai ya taso ya hau kanka ya huda jikinka ya juye maka jinin da ya sha gaba daya to cutar kanjamau ba za ta kama ka ba ƴan seconds din da cutar ta yi a jikinta har ta lalace a wannan lokaci to idan cutar kanjamau ko a jikin sauro ba ta iya zama ya kai har ta zauna jikin gwaggon biri har ta dawo jikin dan Adam a kasar Afirka har turawa su ce sun ba da shaida daga nan ne aka samu ta daga nan ne manya-manyan likitoci suka karyata wannan magana daga ciki wato ainihin a 1988 wato akwai jaridar Los Angeles Times wacce aka buga ta a ranar 2 ga watan June 1988 ta buga opinion na expert da suka tabbatar da cewa wannan magana ƙarya ce ba ainihin wato gaskiya ba ce to ba daga nan ne hankali ya fara tashi ba sai a 1984 sai aka samu wata jarida wacce ake buga ta a New Delhi, wato a cikin kasar India, wacce ake cewa The Patriot. Ita wannan jarida sai ga ta buga wani article inda wani kwararren masanin ilimin kimiyya a duniya, wanda yake kuma wannan mutumi ba America ne, ya bayyana cewa cutar kanjamau ba ma daga jikin gwaggon biri aka same ta ba, wato kwararrun masana kimiyya ne aka hada su a cikin laboratory suka kera cutar, sannan cutar aka yada ta a duniya. Ya kai da ita kera ta kai, ba hana abin ya tsaya ba. A watan October, ranar 26 ga watan October 1986, akwai wata jarida wacce ake cewa Sunday Express, jarida ce ta kasashen Turawa na yamma din. Sai ga wannan newspaper ta buga labari, abinda ke kan labarin shine AIDS made in lab shop, cutar kanjamau a ɗakin bincike, a shagon ɗakin bincike a nan aka kera ta. Inda a wannan lokaci ta yi dogon bayani wanda ya tabbatar da cewa wannan cutar kanjamau kera ta aka yi, kuma waɗanda suka taru suka kera ta ba wasu bane, waɗannan turawan da suke cewa ya za a magance cutar kanjamau su ne waɗanda suka taru suka kera ta. To ku saurara ku ci babban labarin da ya tada hankalin duniya. Labarin da ya tada hankalin duniya shine wato wani kwararren wato ɗan yaƙi da cutar kanjamau a duniya, Bature ne kuma Baturen America, wanda ake cewa Boyd E. Graff. Wannan Bature a 1999 sai gashi yayi wani bincike inda ya bayyana inda aka haɗu aka kera wannan cuta ta kanjamau. Ina aka kera ta? A bisa binciken da yayi, wanda a kansa kuma ya gurfanar da gwamnatin America a kotu a kasar America. Binciken nasa sai gashi ya tabbatar da cewa America ita ce wacce ta kera cutar kanjamau. Ya ce ta kera ta? Akwai wani shiri na musamman wanda ta yi domin kera wannan cuta. A ina ake wannan shiri? Wannan shiri ta sa masa suna Special Virus Program, wanda an yi shi daga 1962 zuwa 1978. Gwamnatin kasar America ta kashe makudan kuɗi da ya kai dala miliyan 550 domin kera kwayoyin cuta. Ita a lokacin yunkurinta shi ne kera kwayoyin cuta waɗanda ba za su yi ta'asiri a jikin Bature ba sai a jikin baƙar fata. A sanadiyar wannan ne aka kera me? Aka kera kwayoyin cutar kanjamau, inda sun kera kwayoyin cutar sinadaran da suka kai ga wato galan wato 15,000 na cutar kanjamau a 1977. A nan ne aka fara yin wannan aiki na menene? Na shirya kwayoyin cutar kanjamau a yunkurinta na fada da bakake, yunkurin Turawa na fada da bakake a duniya. A wannan lokacin shi wannan Bature sai yake cewa bisa tabbaci da yake da shi, ya gabatar da document, takardu na shaida da bakake da aka ɗebo domin gwada cutar a jikinsu, su ba su san me ake so a gwada ba domin a gane ta'asirinta. Ya gabatar da cikakkun takardu na shaida a kotun koli ta kasar America. Da America ta ce za a saurari karar, da suka ga hujjojin da wannan Bature ya gabatar a kotu, sai aka tilasta kotun a shekara ta 2000 ta kori wannan kesin, aka kiya saurare shi. Da kuma sun ce za su saurari wannan shari'a wacce za a yi. Kenan wannan shi ya tabbatar da cewa wato ita wannan cuta ta ainihin kanjamau a nan ne aka karo ta. Abinda zai baka mamaki, Dr. Gano, wannan likita da ya bada fatawa cewa cutar kanjamau an same ta ne a jikin wani dan luwadi, sai ga shi ne wakilin America a wajen wannan shiri da aka yi na kera waɗannan kwayoyin cuta na kanjamau, amma kuma yazo ya bada wata fatawa daban domin ya ga ya rudar da mutanen duniya a wannan lokaci. Da wannan zai nuna maka menene? Zai nuna maka munafurci, wato irin wanda Turawa a wannan lokaci suke kulle da shi. To bayan an kera wannan cuta, ta wace hanya aka bi aka yada ta? Idan ka duba wani littafi da ake cewa September 11, wato Before and Beyond, ya yi kyakkyawan bincike inda ya bayyana an yaɗa cutar kanjamau a duniya ne ta hanyar World Health Organization, ta hanyar hukumar lafiya ta duniya.
dan me yasa domin abincike da aka yi ya tabbatar da cewa akwai shiri da hukumar lafiya ta duniya ta ainihin kaddamar wato ainihin a duniya wanda jaridar ta buga wannan bayani ita ce London Times ta ranar 11 ga watan May 1987 wato rigakafi da aka yi na smallpox smallpox wani ciwo ne da yake kama mutane musamman mutanen Central Africa ciwon yanzu ana maganar duniya kusan ta magance shi ciwo ne wanda yake sa mutum zazzabi da kuma kuraje ya baki da tabbara a jikinsa ko da ya warke me yasa haka cin zanzara a dokan yan rani karambau na'am karambau smallpox to cin zanzara to kuma wani suna kuke rike da shi ku rike da turancin smallpox kun huta a wannan inda an yi wa mutane da yawan su ya kai mutum miliyan 15 zuwa mutum miliyan 17 a kasashen Afirka ta tsakiya ana zargin a yayin wannan wato rigakafin anan aka yada cutar kanjamau domin wayannan yankunan da aka yi rigakafin a wayannan yankunan ne cutar kanjamau ta fara barkowa da karfi ta fi kuma ko ina yaduwa a cikin duniya gaba daya kaga munafurci kan munafurci kenan to abinda zai zo tambaye da za ta zo wa mutum menene bakake suka yi wa turawa a duniya da har bature zai yi tunanin kirkiro wannan kwayar cuta madalar da suka samu sun yi ta domin ta cutar da bakake to sai ya zama su kuma turawa ba abin da shedan ya jarrabe su da shi kamar zina da bakar fata sai ya zama za su taso su zo kasashen bakar fatan inda aka yada cutar kanjamau su yi zinace sai suka kwashi cutar sai suka kai ta kasar su suna kai ta kasar su sai ya zama can ma gobarar cutar sai ta kama ya za a yi a murkushe ta kuma abin sai ya gagara sai ta zama wutar daji sai ya zama ruwa ya ci hadda sarki zafi kenan to wani zai ce menene damuwar turawa akan bakaken fata wato za ka yi mamaki idan ka ji irin gillin da suke da shi akan bakaken fata na duniya zan karanta muku wasu daga cikin maganganun da wasu manyan turawa suka faɗa daga nan za a gane su kirkiro cutar kanjamau in sun san za ta halakar da bakaken fata su tsira wannan ba matsala bane a wajen su za su iya aikatawa Margaret Sanger wata mata ce wata ita ce founder ta Planned Parenthood Federation ta faɗa a cikin wani littafin ta da ta rubuta wanda ta sa masa suna wato the fibers of civilization a shafi na 101 ga abin da take faɗa I will quote the elimination of human wealth known why the cessation of charity because it prolongs the life of the unfit the segregation of morons misfit and the maladjusted the sterilization of genetically inferior races tana bayyana manyan yunkuri da abubuwan da za su fuskanta a duniya su ne kamar haka sai abu na farko shine the elimination of human wealth idan kai shuka a gona akwai abin da ake cewa ciro ko ba haka ba idan ka zo sai ka ciccire wanda ba zai yi amfani ba sai ka bar wanda zai yi amfani take to duniya tana da bukatar a yi mata ciro akwai wasu inna rududu suna nan su da bakake wayanda zai completely useless and hopeless kamar yadda wanda baka cire nan ba zai iya hada dayan girma to akwai bukatar duk matsiyata a ciccire su daga duniya gaba daya ba su turawa su kai su rai kaji wai bakar fata shi da human wealth sace wannan abu ne da ya zama wajibi a sashi a gaba banda shi menene na gaba sace the cessation of charity because it prolongs the lives of the unfit sace akwai bukatar duk hanyar tallafi a dauki matakin dakatar da ita a duniya sace domin ta gano tallafi shi yake sa wanda ya kamata ya mutu sai tallafi ya jawo bai mutu da wuri ba wanda kuma matsiya ce ya kamata ya mutu a huta ba na kasashen Afirka su da tallafi suka dogara to akwai bukatar a tare hanyar wannan tallafi domin ya kamata su mutu ne tallafin kuma yana tsawaita rayuwar su sace wannan ma mataki ne da ya kamata a dauke shi sace the segregation of morons misfit and the maladjusted wato idan aka ce morons su ne sakarkaru wato misfit wa'anda basu dace ma su rayuwa. In aka ce maladjusted a turanci shine wanda ma yayi kama da mai tade hankali, take to irin wayannan ya kamata a ware su gefe daya, ayi hudda da su irin hudda da ta dace da mahaukata, sauran masu hankali kuma a basu su gaba da rayuwa. Wai su wane ne wayannan? Wai ku tace bayan haka wayannan al'umma da basu da daraja a duniya suna ta haihuwa wa mutane yaya, akwai bukatun a dauki matakin da za a mai da su ba su haihuwa, domin dakatar da haihuwarsu zai dan sa duniya ta samu damar sararawa. Wannan wata baturiya ce take faɗin wannan magana, ku saurara ku ji. A ranar 5 ga watan April 1994 akwai wata jarida da ake ce Los Angeles Times, jarida ce ta America, ta kawo maganar wani farfesa ne fa a jami'a wanda ake cewa David Financial, ya tara wato kungiyar cigaban kimiyya ta kasar America ne yake musu jawabi. Me yake faɗa wannan Bature wanda farfesa ne? Yake cewa the total world population should be no more than 2 billion rather than the current 5.6 billion. Yace mutanen duniya sun yawa, yanzu mutanen duniya sun kai yawan su ya kai wato biliyan 5.6 ta masu zalla. Wannan Bature Allah ka tsine mishi, Allah ka gaggauta da shi zuwa jahannama, Allah ka hada shi da cutar kanjamau da matashi da ƴaƴan shi da uwar shi da uban shi da kakan shi. Ku saurara ku ji. Ga wani furisi da wani har da ya yi shi a rubuce wani Bature a watan November 1991 wanda ake cewa Jack Castro, yake cewa this is a terrible thing to say. In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. Yace idan har muna so population na duniya mu mai da shi mu daidaita shi ya tsaya yadda ya kamata, to dole mu samu hanyar da a kowace rana za mu kashe mutum 350,000 a kowace rana. Yace idan ba ana kashe mutum 350,000 a kowace rana ba, to ba yadda za a yi population na duniya a mai da shi yadda ya kamata a mai da shi. Kai wannan har da shi ma Allah ka tsine mashi, Allah ka kara tsine mashi, ka kara tsine mai da family nata gaba daya suna kan rayuwa. Yanzu ba wannan ra'ayin za ku yi mamaki ya kirkiro cutar kanjamau? Wai ina so ne ku gane cewa za su iya kirkiro cutar kanjamau don su gama da ku. To ku saurara ku ji. Akwai wani arna da ake cewa Bertrand wato Russell a cikin wani littafinsa wanda ya sa wa suna The Impact of Science on Society, tasirin kimiyya akan al'umma. Ga abin da ya faɗa a cikin wannan littafi nashi. Yet at present, the population of the world is increasing. War so far has had no great effect on this increase. If a black death could be spread throughout the world, once in every generation, survivors could procreate freely without making the world too full. Yake cewa a halin yanzu adadin mutanen duniya yana karuwa da ta wuce hankali. Yace yaƙe-yaƙe da ake ta yi a duniya wa'inda da muke murna za su rage yawan mutanen duniya, sai za su ke ta cin nota tana ƙasashen ku. Ka taba jin ana yaƙi a America ko a Ingila? Sai a ina? Sai a ƙasashen ku, su wa suke kirkiro shi? Mu nan Najeriya wata irin hanya ce ba a ji ba a kirkiro abin ya gagara? Duka ta kashen da kuke ji, ku saurara ku ji. Idan Bature ya ce baƙaƙen fata, ya ce black, ko ya ce color man, to abinda yake nufi duk mutanen duniya banda Bature shi kadai. A wajen Bature kai baki ne, Balarabe is a black, ba India black ne. Idan kai ba Bature